Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a tarayyar Najeriya ana ci gaba da tafka muhawara dangane da batun gwamnatin kasar ta ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. Har yanzu dai a tarayyar Najeriya rikicin jam'iyyar APC a jihar Taraba ya ɗauki wani sabon salo bayan da wasu magoya bayan jam'iyyar suka gudanar da zaben jihar duk da umarnin kotu na dakatar da wannan zabe. A jamhuriyar Niger kuma ma'aikatar harajin kasar ce ke ci gaba da tuntubar abokan mu'amalar ta musamman ma 'yan kasuwa domin ganar da su da sabon tsarin da za a zartar a kasar a karkashin dokar haraji na shekara ta 2022. Har yanzu dai a jamhuriyar Niger hukumar koli ta sadarwa ta kasar wato CSC na nazarin hanyoyin da za ta bi don taimakawa gidajen rediyon karkara bayan ta gano dimbin matsalolin da suke fuskanta. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma dukkaninsu sai an saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dakarun tsaron kasar Sudan sun kama masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokaradiyya uku, yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka dauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun yi harbi da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga, suka kuma kama su yayin da suke cire shingaye da aka kakkafa a babban birnin kasar. 'Yan gwagwarmaya daga jam'iyyar Umma, jam'iyyar siyasa mafi girma a kasar Sudan, suna daga cikin waɗanda aka tsare. 'Yan gwagwarmayan da aka kama, waɗanda dukansu suke kushewa juyin mulkin, sun haɗa da shugaban kungiyar kwararrun kasar Sudan Ismail Altaj da shugaban jam'iyyar Umma Sadiq Almadi da tsohon mai ba Prime Minister shawarwari kan harkokin sadarwa Khalid Al-Silaik. A halin da ake ciki kuma, kungiyar tarayyar Afirka ta dakatar da Sudan daga ayyukan kungiyar har zuwa lokacin da za a mai da iko karkashin gwamnatin farar hula, bisa ga cewar sanarwar kungiyar. An rufe cibiyoyin kasuwanci da dama a Sudan sakamakon kiran da aka yi na shiga yajin aiki. Da likitoci da kuma ma'aikatan mai suka ce za su shiga don nuna goyon bayan gwamnatin da aka hamɓare. Ma'aikatan banki su ma sun shiga yajin aikin. Amurka tana shirin haɗa hannu da abokan ƙawancenta wajen gabatar da wani tsarin harkokin tattalin arziki na haɗin gwiwa da ƙasashen yankin Pacific, bisa ga sanarwar da fadar White House ta fitar a jiya Laraba, yayin da shugaba Joe Biden ya sake shiga hulɗar diplomasiya da ƙasashen gabashin Asiyan tare da halartar taro ta yanar gizo da manyan ƙasashe masu ikon faɗa aji a gabashin Asiya. Fadar White House bata yi wani ƙarin haske a kai ba, sai dai kawai ta ce tsarin zai taimaka wajen ƙarfafa manufofinmu a fannin harkokin cinikayya da tattalin arziki da fasaha da kuma hanyoyin samar da kayayyaki da rage hayaki mai guba da sauran ɓangarori da gurorinmu suka zo ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Laraba cewa ya ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan janyewar Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta, da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Amurka da abokan ƙawancenta sun samar da jirage cikin gaggawa da suka kwashe sama da mutane 124 da suka hada da farin kaya da 'yan ƙasar Afghanistan da kuma waɗansu. Nan da nan kuma ƙungiyar Taliban ta kwace ikon mulkin Afghanistan, yayin da shugaban ƙasa Ashraf Ghani ya tafi gudun hijira da wadannan Larabawa. Sai dai an bar dubban 'yan ƙasar Afghanistan da suke da alaka da mamayar Amurka a ƙasarsu bayan kwashe mutanen, duk da yake daga baya waɗansu sun samu ficewa a cikin watanni 2 da suka shige. An kashe sojojin Amurka 13 yayin kwashe mutanen a wani harin bom da ƙungiyar IS ta Afghanistan ta kai, babban jami'in diplomasiya na Amurka bai yi ƙarin haske akan binciken ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma teburin tattaunawa da manyan kasashen duniya akan ayyukanta na nukiliya a ƙarshen watan Nuwamba. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ma'aikatar tana sanar da rahoton, sai dai ba ta da wani ƙarin haske akan sabon shirin tattaunawa da sauran kasashen da ke cikin kungiyar da aka kafa a shekara ta 2015 da nufin kawo ƙarshen ayyukan nukiliyan Iran da ake kira JCPOA a takaice. A shekara ta 2015 aka kulle yarjejeniya da ta hada da kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China da kuma kungiyar tarayyar Turai, sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniya a shekara ta 2018, ya kuma sake kakabawa Iran takunkumin harkokin tattalin arziki. A wancan lokacin Trump ya ce sharidan da ke cikin yarjejeniya ba su da tsauri da za su hana Tehran ci gaba da ayyukan samar da makaman nukiliya. Tun wancan lokacin Iran ta ce aikinta ya kai karfin kashi 60 cikin 100, amma bai kai kashi 90 cikin 100 da ake bukata na kera makaman nukiliya ba. A lokutan baya Iran ta sha musanta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya ne, ta ce aikinta na zaman lafiya ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce a shirye yake ya sake tattaunawa da Iran idan ta kiyaye yarjejeniyar ayyukan nukiliyan da aka kulla ta kuma daina inganta karfen uranium. Daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta ba da takardar fasfo ta farko da aka sawa alamar da ta nuna mai fasfo ɗin baya amfani da jinsin mace ko namiji.
Toma da labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda ake ci gaba da tafka muhawara dangane da batun gwamnatin Najeriya ta ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda, al'amarin da yake kara jawo tafka muhawara tsakanin masana da ƙwararru. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A 'yan kwanakin nan dai ana ci gaba da tafka muhawara akan cewar akwai bukatar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyana 'yan bindigar arewacin Najeriya a matsayin 'yan ta'adda, domin hakan ya baiwa sojojin saman Najeriya damar amfani da manyan jiragen yakin nan na zamani, wato A-29 Super Tucano a kansu. Domin ana taya madadin cewar Amurka cikin sharuɗin da ta gindawa Najeriya shine za a yi amfani da jiragen ne kadai akan 'yan ta'adda. Alhali kuma a halin yanzu ba a riga an ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda ba. Me masana ke cewa ne akan wannan batu? Barista Yakubu Sale Bawa, ƙwararren lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
A matsayinmu na lauyoyi, abinda muke dubawa musamman abinda zai zama da alfanu ko kuma tasiri da inganci idan aka ayyana su a matsayin 'yan ta'adda, wato su 'yan bindiga daji ko kuma 'yan fashin daji a turance bandit kenan, shine idan a ƙarƙashin doka ta ƙasa da ƙasa, wadda a turance muna kiranta international law, idan ba a yi haka ba akwai matsala. Domin in ka duba kwanakin baya akwai jirage da aka ba Najeriya, wannan jirage an ba su domin an yi yarjejeniyar cewa za a mori wannan jirage misali domin a yi a fuskanci waɗan ta'adda, wato terrorist. Idan ba a yi haka ba Najeriya za ta samu matsala, saboda an riga an keta dokar ƙasa da ƙasa, wato under international law. Amma idan aka yi haka shi zai zama da alfanu, domin zai ba sojojinmu dama su fita ga da ga su fuskance su kuma a iya daƙile su, ayyana su kuma a ce sun zama 'yan ta'adda. Domin shi zai ba sojojinmu dama su fuskance su, kuma idan aka kashe su ko kuma aka daƙile su ba wanda zai zo ya ce Najeriya ta keta doka. Don haka yin hakan yana da alfanu. Wannan magana bandit da muke magana ya zama mana annoba, kuma dole a tashi a tabbatar da an dakile mutanen nan.
To sai dai kuma masana tsaro irin su Dr. Umar Ardo da ke zama tsohon malami a kwalejin horas da hafsoshin sojan Najeriya ta NDA da ke Kaduna, na ganin ko dai a kira 'yan bindigar 'yan ta'adda ko ba 'yan ta'adda ba, jinin su ya halatta.
Ba za ka sayar mini da abu sannan ka gaya mini ga yadda zan yi ba. Na biyu, ba wai sai an yi declaring waɗansu terrorists sannan wai a yi amfani da ƙarfin soja a kansu ba. Me bambancin tukanon din da kuma ordinary sai jirgi duk ɗaya ne duk wanda ya dauki makami akan ƙasa jini shi ya halitta halatta akan ƙasa so abun da yake faruwa kenan don haka ni ba yarda wannan maganan ba ko kadan
to amma doctor gashi har majalisan tarayya ta wakilai suna ta kokarin ganin cewa an ayyana to ɗan bindigan nan a matsayin ta'adda har ma an tura fadar shugaban kasa
me bambancin wanda yake daukan bindiga ya shiga masallaci ya kashe mutane ko ya yi bombin me bambancin shi da ta'adda me abinda suke yi wanda ba shine yan ta'adda suke yi ba ko kuma me abinda yan ta'adda suke yi wanda su ba shine suke yi ba
amma doctor kai masanin tsaro ne wannan ana ce musu yan bindiga dadi wannan ce yan boko ana ce musu yan ta'adda menene bambancin da ke akwai tsakanin yan bindiga da yan ta'adda ba kaman ana cewa ya kamata a ce an ayyana su a matsayin yan ta'adda kamar yanda aka ayyana IPOP a matsayin ta'adda a baya.
Dalilin da ya sa ake cewa dan bindiga ba sai an sa shi ba dan ta'adda saboda akwai ta'addanci wanda ita majalisar ɗinkin duniya wato United Nations ta fitar da su kuma ta fitar da tsari da kuma hukunci wanda za a yi musu. Sannan kowace ƙasa wanda take cikin majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki wannan ta sa shi a dokokin ƙasansu. Shi ya sa Nigeria's law of terrorism in ka duba na manta wani section ne na majalisar ɗinkin duniya amma yana nan.
So yanzu kowa ayyana su ƴan ta'adda ko ba ƴan ta'adda ba a irin tunaninka za a yi amfani da su fatukano a kansu.
Jinin su ya halatta.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai muna tarayyar Nigeria inda kotu ta dakatar da zaben cikin gida na jam'iyyar APC a jihar Taraba. Ta yi wani zama domin sauraron karar da wasu magoya bayan jam'iyyar suka shigar. Bayan da wani bangaren na jam'iyyar ya gudanar da wannan zabe a jihar. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Taraba.
Da alamu dai yana nuni da cewa rikicin jam'iyyar APC a jihar Taraban ya sake sauya salo duba da cewar a makon da ya gabata wata kotu gwamnatin tarayya da ke ta zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban ta ba da doka kan cewar jam'iyyar APC kada ta gudanar da zaben cikin gida da take shirin gudanarwa a jihar biyo bayan wasu daga cikin yayan jam'iyyar suka maka jam'iyyar nasu a kotu ita kuwa kotun nan take ta ba da doka kan cewar jam'iyyar kada ta gudanar da zaben cikin gida da take shirin gudanarwa a jihar amma dai wasu daga cikin yayan jam'iyyar suka sake komawa gefe guda suka kuwa gudanar da zaben kuma suka rantsar a jihar Taraban Barista John Amana Gogonokina shine dai lauya mai wakiltar bangaren da suka riga suka yi zabe a jam'iyyar APC wanda kuwa ya halarci wannan zama a wannan kotun na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma dalilin da yasa suka zo wannan taron
I am here in respect of a motion that was filed by against the All Progressive Congress restraining the party conducting its primary Unfortunately we were not served with the order the APC was not served with the order restraining the party conducting the congress we're not served with the order as far as we're concerned
sun bayyana ne a gaban wannan kotun sakamakon karar da aka riga aka shigar da jam'iyyar APC hakan ya sanya ya bayyana a gaban wannan kotun domin kuwa ya tabbatar wa kotu kan cewar ba su ma samu sun karbi wannan dokar a hannu ba yace su dai a nasu masaniyar har zuwa lokacin da aka riga aka yi wannan zabe dai wannan umurnin kotun bai shiga hannun su ba to shi ma a nashi bangaren Barista Dairu Ahmed Modibo yane mai wakiltar waɗanda suka riga suka shigar da ƙara shi kuwa nayi masa tambaya ko akwai abin da ya gudana a wannan zamar
zaman da aka yi yau dai ba abin da ya tafi dalila kuma shine sai jiya litini kenan aka samu aka ba su process din da mu muka yi file dole kuma sai sun dauki lokaci sun shigar da martanin su kafin nan kotu ya ci gaba da jin ba'asin da ake gaban shi dan wanda muka bayar ya je ya ba su bayan an samu court order da kuma process din su ya je ranar juma'a tunda an bayar da order ne ranar alhamis ranar juma'a ya je abuja ya yi kokari ya ba su takardun kotu da kuma takardun mu da muka shigar da kara duka sun gudu
ko yaya masana suke ganin wannan tarkatarkan da yake gudana a jam'iyyar APC a jihar Taraban tambayar kenan da raiwa Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da kenan Yola wanda yace
gudun da suke yi zuwa kotu din nan wannan abu ne mai kyau a demokradiyyar Najeriya kuma kotu ta ba da hukuncin cewa a dakatar da wannan zabe a wannan jiha na sani wannan jiha da wasu jihohi a cikin Najeriya kotu ta daya da bara a yi zabe ba kuma ba a yi ba mutanen da suka zagaya suka je suka yi wannan zabe daga baya ba tare da wayannan yaran da suka je kotu ba ka ga gaba ɗaya ma wannan zaben ba ta halatta ba
Wannan turka-turkan dai yana gudana ne a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC na jihar Taraban waɗanda suka riga suka sayi fon domin shigar takarar neman shugabancin jam'iyyar a matakin jiha. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar harajin kasar ke ci gaba da tuntubar abokan mu'amalar ta musamman ma 'yan kasuwa don ganar da su sabon tsarin da ake shirin zartarwa a kasar a ƙarƙashin dokar haraji na shekara ta 2022. Ta hanyar wannan tsari mahukunta za su fara zuba ido akan hada-hadar 'yan kasuwa don ganin ba su kaucewa hanyoyin biyan haraji da ake ce ma TVA ba. Kamar yadda jami'in kula da ayyukan faɗakarwa a ma'aikatar haraji ta ƙasa Hassan Kalla ya bayyana ma manema labarai.
Dokar haraji ta sake huska ta ɗauki wasu abubuwa da ake ce ma element de security ko element de certification. Wasu tambura ne da suke sa takardar sayar ta sayar ta hutar daban da waɗanda aka sani da. Yanzu daga tun janvier duk takardar sayar ta sayar ya kamata a ce tana ɗauke da wannan tambarin kewaye da wasu abubuwa. Su ne suke sa ma ta zama facture certificate da kanta.
Matakai ne kenan na kariya don kaucewa wasu abubuwa masu kama da yankunan takardun jabu?
Mataki ne gwamnati ya ɗauka wanda zai sa duk wani haraji da ake ce ma ta biya da zara an sai mai sama sai da sai da su suke biyanta kamar da ni da ku da duk wanda zai sai wani abun more rayuwa shi yake biya. To wannan takardar wannan tsarin na facture certificate yana sawa directman da an siya zara an yi wannan cinikayya wannan harajin ya zo hannun DJI. Bari in ba ku misalin shekara 2018 mun yi wani bincike. Binciken ya dogara ne akan wani reshe na 'yan kasuwa wanda ake cima commerce distribution ko kuma masu sayar da kayan more rayuwa. To wa'annan mutanen ya kamata a ce sun zuba ma gwamnati haraji na TVA miliyar 82.5. Amma sai da ƙarshen shekara da muka tsaya muka lissafa muka ga wannan shekarar nawa muka samu sai an aka samu miliyar 1.5 kawai. Kudi ba ku gani.
To sai dai ana zargin kamar ma'aikatar DJI da rashin gudanar da ayyukan faɗakarwa ta yadda jama'a da 'yan kasuwa gaba ɗaya za su fahimci abin da ake nufi.
To lalle so da yawa mun yi karo da wannan zargin. A yanzu dai ko in ce a zuwa yau mutane 'yan kasuwa wanda muka gamu da su wala ko a Chambre de Commerce ko kuma can cikin ma'aikatun su ko nan mutum ya kai 873 kalilan ne a yawan mutanen da ya kamata shiga tsarin amma mahi yawa kamar mutane ne wanda suke jagoranta kungiyoyi kala-kala. Kun ga Chambre de Commerce aka gamu da ita kamar an gamu da duka commerce ɗan kasuwa ne. Mun kai shiga uku Chambre de Commerce muna zuwa muna wayan musu da kai. Ita kuma gwamnati ribarta duk kuɗin da ya 'yan ƙasa suka bata ko kuma suka zuba mata contribution kinsu ne na aikin moriya na kowa da kowa na yau da gobe. Wannan kuɗin za su zo hannun da ake so. Su 'yan kasuwa su ma suna da riba da yawa da sai a zo a sai da kaya ba takardar sayan ta saidawa. Shi mai shagon kan shi yara sai saida mai kaya ba a san ba inda suka bi. Amma yanzu da yake duk ta hanya guda ake bi kenan dole ne duk abin da aka saida duk abin da ya shigo da ya fita a shago za a san shi.
Hassan Kalla kenan jami'in da ke ayyukan faɗakarwa a ma'aikatar haraji na jamhuriyar Niger. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda hukumar koli ta sadarwa ta ƙasa wato CSC ke nazarin hanyoyin da za ta bi domin taimakawa gidajen rediyo na karkara wanda suke fama da matsaloli barkatai duk da rawar da suke takawa domin ci gaban karkara. Shugaban hukumar ta CSC Dr. Sani Kabiru ne ya bayyana hakan a wani rangadi da ya kawo a yankin Damagaram.
Aikin da radio komunitar ko radion raya karkara suke. Don lokaci kuna huskantar matsaloli da to muke so mu kawo muku goyon bayan gwamnati gaba daya da shugaban kasa da prime minister da minister na communication a CSC da mu ce muku ba mu mance ku ba. Ina son mu samu mu san dabar cikin wannan hali kuke. Wanda ke shaye muku hawaye tun da wuri a san yanda za a yi kuma muna nan muna son a kawo gyaran huska bisa ake ce statue zaman radion raya karkara a sake mishi gyaran huska na samun kamar taimako na publicity in je mu yi pledoyer wajen kama ONG su sanke kama duk inda suke a ce suna dan tallahi da za su ba radio masu zaman kansu yau in babu ku babu karkara in babu ku babu hukuma kusan waga radio ta kuce
to kar a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mundi Barma zai zo mana da shirin sa
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin dake mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman a nahiyar Afirka sunana Sulaiman Muni Barma To a wannan mako shirin na kasa ya sauka a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda Madina Dauda ta tantauna da wani dan jihar Kano Musbawu Lawan Didi wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa sakamakon fama da cutar shan inna wato polio Haji Musbawu mutum ne mai fafutukar neman na kai halayyar da ya tashi da ita tun yana yaro ba idan wasu harkokin da ke gaban sa Musbawu na ci gaba da ƙara neman ilimi a yanzu haka a kashin farko na wannan hira bakon shirin yayi takaitaccen tarihin rayuwarsa
Sunana Musbawu Lawan Didi ni dan Kano ne kuma babanmu ya haife mu 13 amma ya rasu kusan na dan shekara 10 ko 11 amma ikon Allah mahaifiyata ta fara rasuwa a wajen haihuwa kwana 42 shi kuma ya rasu so abin ya tara mun ga nakasa ga maraiti ina da wa namiji ina da kuma yaya mace amma ni ne kaga na uku kenan saboda haka 10 na bayana
haka
so haka aka tashi a rayuwar da sanin kuma arewaci irin namu da kuma matsaloli din na rayuwa wanda yasa abubuwa da yawa sai a hankali wannan yasa an rayu a cikin wani yanayin da sai dai gode Allah tunda an samu canjin yanayi
na'am to kai makarantar boko
anayi makarantar boko da wayona da kudi na dan yanzu haka da nake magana da ke ina karatu a university na Abuja ina karanta sociology na 400 level so nayi iya abun da nayi amma yanzu na university insha Allah zuwa next year zan samu degree ni ma
to a ina kai makarantar primary da kuma secondary
ya yeah, nayi primary a cin angonmu Warura primary school sannan kuma nayi nan Nasarawa inda nayi bayan naje lecture mai lesson guri-guri daga bayan nazo na zauna na rubuta jarabawa a Sky Limit a nan Nasarawa state
irin su WAEC da JAMB
yeah, nan nayi ba an gama mawa WAEC daga baya tunda waye da jam ban yi jam ba tunda na samu Abuja University ne distal learning so wannan bai shigo a ciki ba amma dai yanzu nasara da aka samu an kai mataki na shekara na hudu ana karatu so muna ganin insha Allah abiya zo karshe
bari in samu takaitaccen tarihin rayuwarka kai din
alhamdulillah an shiga rayuwa iri-iri nayi almajiranci na allo nayi almajiranci na bara naje Lagos nayi rayuwa iri-iri an je Kudu jaja an je da niyyar ya zai asira ba samu rayuwa mai sauki kamar yadda watakila mutane masu saurare ba san waye ba ni gurgu ne wanda ake kira mai shan inna mun ga kuma turanci polio survivor ga na kasa ga kuma maraici ya same ni yasa dole in dogara da kaina wajen neman ya zan taimaki kaina da ƴan uwana musamman yara kananu da aka bar mu a lokacin wanda a matsayina na uku 10 na bayana yasa na kasance cewa kawai na tashi a kwazo ne da neman ya zan taimaki kaina da waɗannan bayan Allah da Allah ya ban mu tare kuma wannan abin yasa ni don babana da ya mara su ina makaranta allo saboda gidanmu gidan harkar ilimin ne saboda haka aka kai ni makaranta to kuma na rayu a guri-guri kakana babban malami ne a daura fitacce wanda kuma bayar da suwarsa ne ta kokari da ta kowane irin abu nayi walda nayi abubuwa da yawa na rayuwa gaskiya nayi wanda nake ta kokarin ya Allah zai taimake ni in samu in dogara da kaina amma sai suka zamanto min matakin karin karfin zuciya wanda yasa yau labarin ya canja amma babban muhimmin ko abin da nake so in aika sako na a nan shine cewa ɗan uwana masu nakasa su sani cewa nakasan nan gaskiya ne kamar yadda aka faɗa a rayuwa ba gajiya bace nakasan nan in kai amfani da ita zai taimake ka a rayuwa Allah ya kai ni mataki iri-iri a duniya duk wanda wani yake tunani a rayuwa ta duniya Allah ya hada da shi da nakasa naga bulgate naga dangote naga sarkin Dubai naga president Buhari naga gwamnonin kusan Najeriya duka naga vice president ba wanda ban gari ba Allah ne yasa kuma dan albarkar nakasan nan ce da mai kafa ne ni wata gilda tin na can na noma
a wani shekara aka haife ka ne
an haife ni a 1717 ga watan 8 na shekara 1973
to shekaranka 40 da yan kai
ya ina 48 kenan insha Allah an nagar
eh
to masauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Musbahu Lawan Didi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
to a gaida Malam Sile yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana
jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau a cikin manyan kanun labaranta wannan labarin ne UNDP wato shirin cigaba na majalisar ɗinkin duniya ta kaddamar da bayar da takardun cigaba da neman ilimi wato scholarship don tallafa wa 'yan Ghana masu kamfanoni matasa jaridar ta ce shirin cigaba na majalisar ɗinkin duniya UNDP ta kaddamar da wani tsarin bayar da scholarship don tallafa wa ɗiyan Ghana masu kamfanoni kajikai guda 200 su inganta harkokinsu. Takardar scholarship ɗin da aka yi wa taki Global Entrepreneurship and Innovation Bootcamp Scholarships for Youth ana bayar da shi na bisa haɗin gwiwa da Thunderbird School of Global Management kuma manufansa tallafa wa matasa su cimma burinsu ko mafarkinsu tare da inganta ayyukansu ko sana'arsu na gaba. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito 'yan sanda sun farwa garin Adan Lahore. Jaridar ta ce mazauna garin Lahore da ke cikin gundumar Adatai yamma a babban jihar Accra sun arce da unguwansu bayan jami'an 'yan sanda sun kai musu farmaki a ranar Juma'a. Jami'an 'yan sandan da sun kai kimanin su 80 sun shiga garin inda suke dukan kowa suna sa kafa suna shorensu in banda yara kankana na tsofaffi haka kuma sun kona babura guda 6 sun ka kona gidaje da wata motar taxi. Mambar karamar majalisa na kauyen na Isaac Gbenati ya fadawa Chronicle cewa a ranar Alhamis da Maranti a makon jiya 'yan sandan a cikin motar kamfanin akorikura mai lamba GP4652 dauke da jami'an 'yan sanda guda 4 biyu a cikinsu sun sanya dodon fuska sai matasan kauyen suka ce faufa ba za su yadda su isa kamfanin haƙan gishiri da gwamnati ta baiwa wani kamfani da aka cewa electric ta yi aiki ba wannan shine ya kusata 'yan sandan suka koma suka kwaso abokan aikinsu suka farma wannan kauye. Kada ku hambarar da gwamnati kamar yadda aka yi a Mali, Chad da kasar Gini. Bishop Ajin Asare ne ke faɗa wa sojojin Ghana su yi watsi da 'yan siyasa handamanmu masu son kai. Kuma jaridar The Herald ce ta ruwaito labarin ba ma bukatan juyin mulki a Ghana. Limamin Krista wadda ya samar da cocin nan da ake cewa Perel Chapel International, Bishop Charles Ajin Asali ne ke faɗa wa sojojin Ghana cewar su yi watsi da 'yan siyasa handamanmu. Game da abin da Bishop Ajin Asali ya ce ne ko da yake 'yan siyasa ne ke da laifin juyin mulki mulki dake faruwa a nahiyar Afirka Mali Chad da kasar Gini yan Ghana ba su bukatan sojoji a cikin siyasa. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Malam Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman wanda ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.